ubangiji Allah ka shirye mi idan mutum wani kalubale ne ko kuma talauci ko kuma rashin aikin yi ya sa shi yake bariki dan ya samu ya tsira da wani abin Allah ubangiji ka ba kowa aikin yi idan mutum yana sabe yake yin wannan alƙawari ubangiji Allah ya waiwo da shi ya dawo ya mai kyau amma wannan alƙawari gaskiya ba mai dorewa bane
kai to a daina yawo adena kwalta
adena kwalta
adena ap
adena
irons
adena
yao
adena yao
adena kwalta
adena kwalta
adena ap
adena ap
adena irons so kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta chutuka za kudi ba kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta chutuka za kudi ba adena yao adena kwalta
adena kwalta
karken ki ya rude ki ko kawayen ki su rude ki abin duniya ya rude ki kasu kai ki su barki zasu kai ki su barki ya kamata ki gane idan ki sai ya bude auren ki rufin asirin ki mutuncin ki ki kare na gidan ku ki kare shi tun ana kama miki daki zaki fara kama wani kanki hakki rasa gurbana tun ana so a ganki ya zuba mu a so mu a ganki maganin barkar da asuma kar ki zo ki ce zaki koma kar da ki soma kar ki zo ki ce zaki koma
adena yawo adena kwalta
adena ab adena irons adena yawo adena kwalta adena ab adena irons kai to kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta chutuka za ku diba kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta chutuka za ku diba adena yawo dan Allah adena kwalta aje ai aure
abu ɗaya ne ba ake kofewa da shi ake kafewa da shi kai shine kwandam mutum zai sa kwandam ya neme ka ko wani abu ba sai lalle HIV ba ce ba ciwo a wannan lokacin akwai ciwon sanyi mai ƙari dan na gabi wanda in ya kama ki idan zaki ƙarar da maganin garin nan bai isa ya sake ki ba wallahi baki isa ya sake ki ba wallahi